wasu ɗan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a yankin kudu maso gabashin Najeriya, wato yankin da kabilar Igbo take, kuma ga abin da suke cewa.
I'm Daniel. I think the most important thing you should do is to go to the root cause of the problem. I mean, why are they agitating? To the best of my knowledge, they are agitating because their own land.
Wanda ke da suna Daniel, yana cewa ni a nawa ra'ayi ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai yankin Igbo abu mai muhimmanci da ya kamata a yi shi ne na ya zauna da matasan Igbo domin ya ji dalilin da ya sa suke kokarin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra. Ni a nawa sani yunkurin ballewa daga Najeriya saboda danyen mai na bata muhalli a yankin ta kabilar Igbo, kuma gwamnati ba ta dauki matakan da suka dace ba domin shawo kan matsalar. Shi kuwa wannan yace,
I want him to look into their needs, what they need, and in order to provide for them, even if he cannot provide.
Ina cewa ne sunana Balido, ina son shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya kawo ziyara a kabilar ta Igbo ya kalli bukatar yan kabilar kuma ya biya musu bukata domin kai ga samun dawwammamin zaman lafiya a kasar ta Najeriya.
Sunana Gutsutsu Wabara, ya mun ji daɗi da wannan ziyaran da shugabanmu ya kawo mana. Don ka duba tunda ya hawo mulki bai yi mana ziyara ba. Ina fatan wannan ziyaran da ya kawo shugabanninmu, ina fatan za su gaya mai abubuwan da muke so a bangaren yankinmu. Haka ne, tunda shugaban ƙasa ya shigo wayannan matsalolin da ake samu na IPOB din nan, mutane ina ganin ra'ayinsu zai fita daga wayannan harkan.
Sunana Muhammadu Mukhtar Dambarta.
Yan kakula, ai akwai dan unitari yake bai bayani a gurin, yake cewa Jalal Muhammadu Buhari lokacin da mun zabe zai musa alƙawarin zai gyara hanyar Anitaba, amma kuma gashi daga hawansa yanzu an fara yin aran kusan gamawa. Wannan kaga yake nuna cewa ya san matsalar su, yana kuma tare da su, yana kuma shirin a tafi da su. Har bugawa da kansu ba shewa da su ba.
Eh, to ni ne Alhaji Musa Sa'idu, shugaban Arewa a kudancin Najeriya. Ra'ayin mu anan wannan ziyara ta yi kyau. To shugabannin Igbo su nuna murna da wannan ziyara da shugaban ƙasa ya kawo. Amma ka duba yayi musu alƙawla yawa da abubuwan da za a yi musu, amma muna ganin wannan ziyara za ta ƙara inke ƙauna tsakanin Buhari da waɗannan mutane.
Okay, suna Comrade Bala Muktar Muhammad. To kamar yadda ƙasa ta kasance especially yanda ƙalubale yake ta faru a wannan yanki, to dama abin da ya kamata kenan yi a matsayin shi na shugaba ya je ya korafin su, ya ji abubuwan da suka janyo ƙiyayya tsakanin shi da su, ko kuma tsakanin su al'umman wannan yanki masu neman ballewa daga Najeriya.
Wannan ziyarar dai ita ce ta farko da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a yankin na kabilar Igbo tun bayan hawansa mulki a shekara 2015, duk kuwa da barazanar da kungiyar nan da ke fafutukar kafa Biafra ta IPOB ta yi na tayar da tanzoma a yayin ziyarar ta shugaba Muhammadu Buhari. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya ziyarci jihohin Ebonyi da Enugu a baya-bayan nan, yayin da yau zai ziyarci jihar Anambra, inda ya halarci taron yakin neman zaɓe na ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.